Bayanan da na tattara daga kafofin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a jihar ta Jigawa sun nuna mutane uku ne yake takarar shugabancin majalisar dokokin jihar cikin su kuwa har da tsohon shugaban da ya kammala wa'adinsa a watan jiya wato Honorable Idris Garba Kareka. Rahotanni sun ce tsohon gwamna Badar Abubakar da wasu kusoshi na jam'iyyar na goyon bayan tsohon shugaban yayi kome yayin da sabon gwamnan Malam Umar Nabadi ke son a sami sabon hannu. Amma Malam Hamisu Muhammad Gumel da ke zaman sakataren labaru na gwamnan na cewa
shi gwamna ba shi da hannu a cikin waye zai zama spika saboda wannan hurumi ne na majalisa, ita kuma majalisa wani bangare na gwamnati amma gwamna wanda yake zaman kansa, saboda haka babu wani magana cewa wani bangaren zartawa na gwamna ya soma musu baki
kamar kana cewa shi bai da gwani kenan.
To dama in za a bi ka'idar doka dama ai ita majalisa tana da hurumin ta zauna ta zaɓi shugabanninta ne, ba wani ne za a umarci shugaba ba.
To amma ai ana cewa kamar shi gwamna yana kyamar tsohon spika ya dawo.
A wannan kamar yadda kace ana cewa ne, to wataƙila haka ne ana cewa ne, kuma ma shi gwamna ai ba shi ne yake ba na majalisa ba ne shi, saboda haka su ƴan majalisa su ne suke da ganin cewa wani ya cancanta zaɓe shi ko kuma wani bai cancanta zaɓe shi ba.
Kana cewa gwamna ba shi da ruwa da sha'anin zaben shugaban majalisar dokoki, amma kuma bayanai na cewa zanga-zangar ma da aka yi har an zo gidan gwamnati.
Tabbas an zo gidan gwamnati, amma da suka zo gidan gwamnati ai ba gwamna suka ce ya yi kaza ya kaza ba, abinda suna furta kalamansu ne suna goyon bayan wani ko kuma ba sa goyon bayan wani, wanda har shi chief of staff na gwamna ya fusa ya musu jawabi, suka faɗi kokensu cewa akwai waɗanda ba sa so ne, kuma dama siyasa haka ake, dole za ka ga wasu suna son wani ba son wani, amma wannan abin da aka nuna musu al'amari ne na majalisa. Majalisa ce take da hurumin ta zaɓi shugabanninta ba wai gwamna ba ko gidan gwamnati.
Ko da yake an yi tarika masu ruwa da tsaki iri-iri domin samun daidaito, amma an gagara cimma matsaya, al'amarin da ya sanya tilas zaben sabon shugaba da rantsar da sabbin ƴan majalisar ya fuskara a talatar nan. Da alama dai wannan takaddamar ta kara jefa ƴan majalisar dokokin ta Jigawa cikin yanayi na rudani. Honorable Muhammad Kabiru Ibrahim, sabon ɗan majalisar dokokin ne mai wakiltar mazaɓar Birnin Kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP.
Ka san ni sabon ɗan majalisa ne wanda kuma nake jiran rantsuwa, kuma wannan shine zuwa na farko. Gaskiya ba zan iya ce maka ga abin da yake faruwa ba. Na san dai an ce ran 13 ga wata, kuma an ce 14 ga wata. Amma ina ga kaman ba zai rasa alaka da yadda shugabancin majalisa zai kasance ba. To wasu suna cewa tsohon shugaba ne ne, kuma wasu kuma suna son sabon shugaba.
Rashin kaddamar da majalisa ne ya sanya wasu matasa suka gudanar da zanga-zanga zuwa gidan gwamnati a Dutse da kuma harabar majalisar dokokin. Sai dai bayanai na nuna cewa nan gaba kaɗan a yau ne ake tsarin za a kaddamar da majalisar, bayan da gwamnan jihar ya aika wasiƙar kaddamarwar kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya shata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.